sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Niger ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana kuna kuma iya kama mu akan yanar gizo akan voahausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na rana yau Juma'a 15 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai
To yau Juma'a an shirya tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine za ta gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai don bayar da bahasi a binciken yi watsi ga shugaban kasa Donald Trump Wani dalibi mai shekaru 16 da haihuwa ya je makarantarsa ta secondary a kudancin jihar California ta Amurka inda ya dauko karamar bindiga daga jakarsa ya bude wuta kan yan ajinsu. Haka kuma za a ji cewa Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murkushe kungiyar IS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan kasashen wajen.
Kanin labaran kenan kuka saurara. Idan muka tsunduma cikin shirin za ku ji cewa duk yadda manyan halin da manyan tituna a Najeriya suke ma'aikatar ayyuka da gidaje ta Najeriya tana shirin shimfida titi daga Najeriya har kasar Algeria
Problems is headline news for you but at least the balance is also to show that not all of the road is bad
A can kasar Niger kuma mutane ne suna ta tofa albarkacin bakin su akan dawowar tsohon firan minista Hamma Amadu bayan kwashe shekaru yana gudun hijira kamar kullun kuma yau Juma'a Mahmud Lalo na tafi shirin duniyar Amurka wannan da sauran labarai sai mun baiwa Sarfilu dama ya karanto labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum da fatan an yi ne lafiya ga cikakkun labaran duniya Yau Juma'a an shirya tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine za ta gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai don bayar da bahasi a binciken yi watsi ga shugaban kasa Donald Trump da take magana game da korarta da aka yi daga aikinta. Marie Yovanovitch ta ce na dawo matuƙa kan yadda gwamnatin Amurka ta zaɓi cire jakada kawai saboda wasu zarge-zarge da ba na gaskiya ba daga wasu mutane da ke da burin cimma wasu buƙatunsu. William Taylor, muƙaddashin jakadan Amurka a Ukraine da George Kent, babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wanda shi ne ke kula da duk wasu ƙudurorin Amurka game da Ukraine, sun bayar da bahasi ranar Laraba. Baki ɗaya jami'an uku sun riga sun bayar da bahasi a sirrance akan yunkurin shugaba Trump na matsawa Ukraine lamba da sai ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka, Joe Biden. kan zargin da ake game da zaben shugaban kasa na 2016 dalibi mai shekaru 16 da haihuwa ya je makarantar secondary da yake a kudancin jihar California ta Amurka ranar zagayewar haihuwarsa inda ya dauko karamar bindiga daga jakarsa ya bude wuta kan yan ajinsu daga karshe ya rage harsashin karshe ya kuma yi amfani da shi wajen kashe kansa Ya harbi dalibai biyar waɗanda baki ɗayansu aka ɗauke su zuwa asibiti inda wata 'yar shekaru 16 da wani yaro mai shekaru 14 suka mutu. Dalibai biyu mata masu shekaru 14 da 15 da kuma wani yaro mai shekaru 14 sun samu rauni amma sun rayu. Ofishin 'yan sanda ba su fitar da sunan ɗaliban da ake zargi da aikata wannan ɗanyen aiki ba amma wasu kafofin yaɗa labarai sun gano sunan matashin. Kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya ce maharin yaro ne mai shiru-shiru ko mai basira wanda yake yin darar chess. Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murkushe kungiyar ISIS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan kasashen wajen. Ɗaya daga cikin matsaloli da dama da suke neman mai da hannun agogo baya akan kungiyar ta'adda ta wato a Siriya da Iraki. Rashin ci gaban ya biyo bayan shafa tsawon wuni guda ana tattaunawa a Washington tare da sama da 30 daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar a lokacin taron Amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar kungiyar IS. Duk da irin wannan alƙawarin babban jami'in diplomasiyya Amurka ya kasa shawo kan gamayyar kawayen nasu don su mayar da akalla mayakan kungiyar ISIS 2000 waɗanda suka bar gidajensu suka zo suka shiga daular da kungiyar ISIS ta kafa. Ambassador Nathan Sells da ke kula da harkokin 'yan ta'adda a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da ministocin cewa gaba ɗaya mun amince cewa mayakan ƙasashen wajen 'yan ta'adda wata babbar matsala ce. Akwai ra'ayoyi mabambanta akan hanya mafi kyau da ya kamata a bi don magance wannan matsala. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu sanatocin Amurka biyu, Jim Risch da Marco Rubio, sun faɗa jiya Alhamis cewa sun fara wani yunkuri don samun a amince da wani ƙudurin doka da zai buƙaci Amurka ta duba ko yankin Hong Kong zai ci gaba da samun kulawa ta musamman daga Amurka. Ƙudurin zai buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka ya ringa tabbatarwa aƙalla duk shekara cewa yankin na Hong Kong yana da cikakken 'yancin cin gashin kansa don ya ci gaba da samun kulawa ta musamman ta harkokin kasuwanci daga Amurka. Amincewa da wannan mataki, wanda zai ba da damar saka takunkumi akan jami'an da suke tauye haƙƙin ɗan adam a yankin Hong Kong, da hakan ya wato da hakan zai amfani masu zanga-zangar rajin kare demokaradiyya a yankin. Richard Rubio suna fatan su samu amincewar Majalisar Dattawan Amurka da sauri na dokar kare haƙƙin mutanen yankin Hong Kong da siyasa da jefa ƙuri'a baki ɗaya. Daga ƙarshe, sama da mutane 2000 mazauna ƙauyuka a Sudan ta Kudu aka ɗauke su daga mahallansu sakamakon zubar ɗanyen man fetur a ɓangaren ƙauyen na arewacin jihar Lecce. Getco Roach ya ce shi da wasu mazauna ƙauyukan an maida su zuwa wani ɓangare na daban na jihar bayan da bututun man ya fashe a gundumar Budab ranar Alhamis da ta gabata 7 ga watan Nuwamba. Ƙaramin ministan lafiya na Sudan ta Kudu, Kurye Nov, ya musanta mayar da mutanen wani wurin, yana cewa babu wani wuri da mutane za su zauna a kusa da yankin da matsalar ta shafa. Mutanen da suka rage a wurin ma'aikatan kamfanin nan ne manne, babu jami'ai a wurin, sun matsa can nesa sosai. Nop ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus na muryar Amurka.
Safin kenan ya karanto labaran duniya. Madalla, yanzu kuma bari mu faɗa rumbun rahotannin namu. Duk wanda yake zirga-zirga a Najeriya ya san yanayin da hanyoyin ƙasar ke ciki, ga kwazazzabai wasu wuraren ma babu kwalta. Amma cikin wannan halin ne ma'aikatar ƙasar ta wato take shirin shimfiɗa hanya zuwa ƙasar Algeria. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani.
Ministan ayyuka da gidaje na Najeriya Babatunde Raji Fashola ya ce hanyar nan da za ta haɗe Abuja har birnin Algiers na Algeria za ta kammala cikin shekaru uku nan gaba. Fashola, wanda ke ƙarin haske kan wannan hanya da aka kwana biyu ana magana a kanta, na magana ne a duba aikin hanyar Abuja Lafiya Makurɗiya jihar Benue da kuma Abuja zuwa Kaduna, da duk na cikin taswirar wannan hanya da za ta ratsa Sahara mai taken Trans-Saharan Route. Duk da ministan ya ce kasashen da hanyar za ta ratsa irin Nijar, Mali har ta isa Algeria na gudanar da aikin, kuma sauran kasashe ma na yin hakan, bai hana wasu ɗari-ɗari da batun ba, tunda labarin ya fito ne daga ɓangare ɗaya a daidai lokacin da gwamnatin Buhari ke batun gyara hanyoyin cikin gida da wasunsu suka zama ramuka, rafuka da ma kwazazzabai. Misali shi ne hanyar Minna zuwa Kwantagora da hanyar Numan zuwa Jalingo.
Problems is headline news for you, but at least the balance is also to show that not all of the road is bad. Because the focus is on the bad part, but you owe Nigerians whose taxes we use.
Matsala ita ce kanun labaru a wajen ku, amma adalci shine ku nuna ba dukkan hanyoyin ke da muni ba. Haƙƙi na kanku na bayyana wa 'yan Najeriya da muke amfani da harajin su cewa akwai aikin da ake gudanarwa. In ji Fashola a ganawa da manema labaru da ke tambayar yadda manyan hanyoyin suka ragargaje. masana irin Dr. Kolesha Tima na asusun makafa na sharhi kan sanarwar shimfiɗa wannan titi na Sahara.
Dama za a ce akwai tunda da mutane suka yi kanra kuma haka suka tashi daga Najeriya je Niger har zuwa Libya har zuwa Morocco da sauransu haka. To kaga abu ne dama a tarince ana yin sa kuma gashi in Allah ya sa aka samu hanya mai kyau da iya yi. Haka kuma in dama mutuna da ana ba kokarin cewa za a dinga zuwa ko zuwa haji haka. Mota da sauransu.
Kawowa wannan duk da shekara uku ne nan gaba ya sa dai mutane suna ganin kawai wasu bayanai ne kawai irin na 'yan siyasa.
To gaskiya ne, to dama dai wannan hanya din gaskiya tun ba yau ba ake maganarta cewa ya kamata a samu hanya wanda zai taso kaba daga Najeriya har zai kai zuwa Algeria. Kasan kuma ana ta maganan kamar from Cape to Cairo, daga Cairo wanda zai kai zuwa ita Afrika ta Kudu. Gaskiyan shi ne cewa yanzu haka hanyoyin Najeriya ma mutane suna ta shan wahala, wanda ke kowane lokaci gwamnati tana cewa ana wannan hanya ko ana wancan hanyar, amma har yanzu za ga cewa hanyoyinmu dai na cikin gida ma ba a samu ya zauna ba. Saboda haka idan mutane suna shakkun wannan magana din ba laifi ba ne, saboda abinda muke gani a cikin ƙasarmu ma bai ishe mu ba, baltidan ma mu yi tunanin cewa ko za a iya samu wannan hanyoyin da za a yi daga nan zuwa Algeria.
Babatun Tufashola yana daga cikin ministocin da suka fi samun tagomashi a gwamnatin Buhari, da a wadin farko ma ya riƙe ma'aikatu uku da suka hada da talantarki, da yanzu aka damƙa wa injiniya Salim Mamman daga Taraba da ake masa fatar sa aikin wutar lantarki ta Mambila a gaba. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. Wata ziyarar aiki da gwamnan Sokoto ya kawo nan muryar Amurka, mun samu tattaunawa da shi ta wayar talaho inda muka zanta da shi akan abubuwan da suka tattauna a zaman da suka yi da hamshakin mai kuɗin nan Bill Gates. Ga yadda hirarta ta kasance da Grace Alheri Abdu.
Kwana ɗaya bayan dawowar Hamma Amadu gida, bayanai na nunin muhimman batutuwa biyu ne suka bashi kwarin gwiwar katse gudun hijirar da yake yi a ƙetare, wato zaman makokin mahaifiyarsa da batun hukuncin da wata kotun ya mai ta yanke masa a watan Oktoban 2017, bayan da ta ce ta same shi da hannu a badakalar safarar jarirai. Dr. Abubakar Ahmad Hassan, masanin doka ne a nan Nijar.
Masu sauraro, ku gafarce mu, mun samu ɗan tangardar na'ura a nan. Dawun Hamma Amadu, tsohon firaministan Nijar gida bayan kwashe shekaru yana gudun hijira bisa hukuncin kotu da take zarginsa da laifin safarar yara ƙanana, abinda ya sa wato har ma inda mahaifiyarsa ta rasu yayin da yake gudun hijirar. Tsohon firaministan da ya dawo jiya ba tare da fuskantar turjiya daga hukumomin tsaro ba ya sanya mutane suke tunanin cewa da alamu an cimma maslaha tsakanin Hamma Amadu da hukumomin kasar. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Sulemuni Barma ya aiko mana.
Kwana ɗaya bayan dawowar Hamma Amadu gida, bayanai na nunin muhimman batutuwa biyu ne suka bashi kwarin gwiwar katse gudun hijirar da yake yi a ƙetare, wato zaman makokin mahaifiyarsa da batun hukuncin da wata kotun ya mai ta yanke masa a watan Oktoban 2017, bayan da ta ce ta same shi da hannu a badakalar safarar jarirai. Dr. Abubakar Ahmad Hassan, masanin doka ne a nan Nijar.
Tun da ya zamanto bai samu nasara ba a gaban wannan kotu na ECOWAS, to na san shi ne zai ce dama abinda nake tsammanin ko in samu wata ahuwa daga wannan kotu ban samu ba, bari in shigo ƙasata mutane su mini gaisuwa rasuwar ita tsohuwar wannan da ta yi, kuma ya zamanto ya tunkari kotu game da wata takwas da ya saura. Kenan yanzu ba mamaki ko shi da kanshi ya kai kanshi ga kotu ya ce to gani nazo, ko kuma in aka bar shi kamar ya dan huta kotu da kanta ta kiraye shi ta ce to ga abin da ya saura.
Zaman sulhun da ake shirin farawa a nan gaba a tsakanin 'yan adawa da masu mulki na daga cikin dalilan da ake ganin sun taimaka wajen dawowar Hamma Amadu gida, kamar yadda wani makusantinsa Bana Ibrahim ke shaida mun.
An ce ana neman sulhu cikin ƙasa tsakankanin bangarori da ke siyasa a ƙasar, dole ne zai shahi zaɓuɓɓuka da ke zuwa. Kuma abin da ya shahe shi dole zai shahe har Muhammadu, tunda mu shine muka aza dan takararmu.
Akwai wasu sharuɗa da hukumomi suka gindaya masa condition kafin a bashi damar ya dawo gida?
Yanzu mu a matsayin mu na Modern Falumana ban mu san harkar siyasa ciki, muna tambayan mutane kuma su yi respectin wannan period kin da muka ce.
To koya makomar siyasar tsohon prime minister za ta kasance idan aka yi la'akari da cewa tuni jam'iyyarsa ta tsayar da shi a matsayin dan takararta na zaben shugaban kasa na Disambar 2020? Ga abinda Dr. Abubakar Ahmadu Hassan ke cewa.
An ga kamar yadda aka wa Professor Maurice Kamto a Cameroon, an ga yadda aka wa Khalifa Sall a Senegal, kuma an ga a Benin maimakon grass presidential da aka yi a Senegal da Cameroon, su a Benin amnesty ma aka yi. In Allah da na imani da cewar wannan muhawara da aka sa a gaba ba mamaki wato shugaban kasa ya mushi ahuwa akan wannan tsawon wata takwas da ya kamata a gidan yari.
Jagoran yan adawa Hamma Ahmadu mutum ne da ake yi wa kallon yana da gogewa a siyasa, saboda haka wasu ke ganin dawowarsa gida abu ne da ka iya dagulawa jam'iyyar PNDS tarayya lissafi. Sai dai wani kakakinta Asumana Muhammadu na cewa,
mu ɗan demokuraɗiyya ne kuma demokuraɗiyya muka sani, kuma ita muke yi, kuma ita zamu yi ko gobe, saboda haka babu tsoron wani duk wani mahaluki da za a ci zaɓe da shi. Ai shi dalilin gwamnati ta yi kira a zo a haɗu ai wannan tattaunawa ta CNDP don dukkanmu 'yan ƙasa a ta zaɓe tare da su.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah kyauta a gaida Suli Mummuni Farma da wannan rahoto. Masararo har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe 10:21. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya zama shugaba na uku da yake fuskantar binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shi a tarihin Amurka, wanda aka fara a bainar jama'a ran Larabar da ta gabata. Batun da shirin duniyar Amurka zai tattauna a kai kenan a wannan mako. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Ran Larabar da ta gabata ne Majalisar Wakilan Amurka ta fara sauraron shaidu a binciken da take yi na duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, bayan da aka zarge shi da yunkurin neman taimakon Ukraine domin samun wasu bayanai kan abokanan hamayyarsa, bayanan da ake zargin za su taimaka masa wajen zaben da za a yi a baɗi, zargin da Trump ya sha musantawa. Binciken da ya fara ne da sauraron wasu manyan jami'an diplomasiyyar Amurka biyu zuwa lokacin hada wannan rahoto. Kuma na fara da tambayar Professor Yusuf Alasan, malamin jami'a a jihar Missouri da ke nan Amurka, kan yadda ya kalli wannan sauraron shaidu da aka fara a bainar jama'a.
Wato abin na fahimta shi ne cewa ai ba a zo zancen tsigewar ba, wannan wato bincike ne ake yi, kuma shi ne ake neman shaidu da jama'a da suke ganin ake zaton cewa sun ga wato ko kuma suna da labarai ko bayanai kan abin da ake ganin kurakuren da shi shugaba Trump da gwamnatinsa ta yi, kamar yadda na fahimta. Ai ba ma zo yanzu zancen cewa wato za a tsige shi ba, a'a, bincike ake yi. So idan su waɗannan kwamiti da suke wannan bincike, bayan sun gama bincike kamar yadda suka yi jiya da shekarun jiya har ila yau da kuma aka yi yau, amma na jiyan nan wanda shi ne na farko zan ce, wanda yake gaskiya duk duniya ta gani ba mamunan kadai Amurka ba. To daga wannan binciken da suke yi su wannan kwamiti, su ne wanda za su gaya wa duniya gaba daya cewa wannan bincike da suke yi suna ganin ya dace a tsige shi shugaba Trump, ko kuma a bai dace ba, amma dai a dan hore shi su kawo bayanai. Amma kuma idan ka duba yau ita speaker ta wato House of Representatives ta yi magana a kai, kaga da ana zancen wato cewa bangishiri in ba kaman da wato shine kamar abin da ake cajin su, sai ta ce a'a, wannan ai ba zancen bangishiri in ba kaman da bane, wannan ana zancen wato cin hanci ne da cin hanci ne, wato kila ma za a ce har da rashawa, wato abin da ake take tunanin za a caji shi ko kuma ake binciken shugaba Trump, kamar dai yadda na fahimta.
To a prof, kaman su ƴan bangaren Republican sun samu damar bayyana ra'ayinsu ko yin tambayoyi ga waɗanda aka kawo gaban waɗannan kwamitoci a musu tambaya?
Eh, wato tun lokacin da aka fara binciken ka gane da ake yi a asirce kafin a zo a nuna mana jiya, ai suna cikin wannan kwamiti, kuma Allah da ikonsa duk abinda waɗanda mutanen da aka kirawo suka yi wannan bayani a ciki ba su ƙaryata ba, kuma ba su ce a'a ba daidai ba ne, sun yi tsit ko sun yi shiru saboda abin ya fi ƙarfinsu, kamar yadda nake ganin wato labarin wato ya wuce yadda suke zato. To amma kuma idan ka duba ajiya da suka zo suna tambayoyin da suka yi, wanda a gaskiya ba su ma shafi abin da ake tuhumar su waɗanda, ko kuma tambayoyin da aka yi wa su waɗannan wannan ambassada da kuma mataimakin sakatare na kasashen waje da suke can Ukraine ba. Wato suna kokarin su canja hirar daga wannan caji da ake kokari ko kuma wannan bincike da ake so a yi wa shugaba zuwa wani bincike su da suka kawo, suke ganin cewa a'a, wannan ai caji ne da ya kamata a yi bincike akan dan mataimakin shugaba Obama, wato abin nan mataimakin shugaba Joseph Biden, dan sa Hunter Biden, shi suke magana akai. To amma bincike ya nuna cewa ba shi ake magana akai ba, ana zancen cewa shugaba Trump ya yi amfani da ofishinsa da kuma mutanen da suke aiki a kasashen ketare da kuma mutanen White House ko ma'aikatan White House, sun ya yi amfani da su ta taimaka wa kansa saboda neman ƙuri'ar 2020. Ni a yadda na fahimci al'amarin.
Na sha jin masu fashin baki da dama suna cewa su 'yan Democrat idan suna so su kawar da shugaba Trump ne su haƙura mana a bari a zo zaben baki, sa kayar da shi da hujja da ƙuri'u maimakon a ce su bi wannan tafarki na tsigewa. Kana da irin wannan ra'ayi ko ko a'a?
Eto, idan kana so in gaya maka ra'ayi na, zan gaya maka, amma ni abinda na fahimta shi ne kamar yadda ka faɗa, gaskiya ne akwai wannan ɓangaren ra'ayi, akwai kuma wanda suke gani cewa a'a, ai idan aka duba ƙasar nan babu wanda ya wuce doka, ko kuma wanda duk ya taka doka za ta taka shi, ko kuma duk wanda ya karya doka to dole ne a bincike shi, wanda ya kama a hore shi. A taƙaice babu wanda ya wuce ya fi ƙarfin doka a ƙasar nan. Idan kana shugaban ƙasa ko kana gwamna ko kana sanata ko kana dan majalisar jihar ta ƙasa gaba ɗaya, kai kowane menene matsayinka, idan ka karya doka za ta karya ka. To a wannan wato muhawara da aka yi da kuma wannan ta farko da ka faɗa, ana ganin cewa a bari idan aka zo zaɓe a kaɗa a gani, daga nan jama'a su za su fitar da wannan wato ƙazancen bincike da ake. Shaida ta biyu wacce take da ambassador America a Ukraine, wacce Trump ya sa aka cire ta ko aka tsige ta, saboda haka muna nan muna jira mu ga ko kuma mu ji mu saurari abin da za ta faɗa, mu ga cewa abubuwan da za ta faɗa ya dace da abubuwan da Mr. Kelly da kuma ambassador Taylor suka faɗa a jiya, da duk kuma sauran shaidu da za su zo a sati mai zuwa.
Farfesa Yusuf Alhassan kenan, malamin jami'a a jihar Missouri da kenan Amurka. Masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salihu Isa Fana da na Mayar Umar Makira suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika abin nema ya samu, matar dan sanda ta haifi barawo. Muna taya tsohon Prime Minister Niger Hama Amadu murnar dawowa kasar Niger bayan ya kwashe sama da shekaru 5 yana gudun hijira. Da fatan ƴan kasar Niger za su bashi haɗin kai wajen takarar shugaban kasar Niger 100%. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad. Yace kasashen duniya ya kamata ku hada karfi da karfi domin ku samu nasarar dakile duk wasu ƴan ta'adda dake yin barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a duk inda suke. Sai kuma sakon da ya fito daga Usman Shitu Mahuta. Yace muna taya ma dukun ƴan adawar Niger Hama Ahmadu murnar dawowa gida. Da fatan gwamnatin Niger za ta daina farautar ƴan adawa domin samun zaman lafiya da dorewar mulkin demokradiyya a kasar baki daya. Daga nan sai sako daga Ali Abdullahi Dogon Baga yace salam VOA Hausa. Gaskiya ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ali Fantani ya zama zakaran gwajin dafi a tsakanin ministocin Najeriya. Duba yadda yake kokari wajen ganin fannin da yake jagoranta na sadarwa ya kawo ci gaba a harkar tsaro da tallafin arzikin kasa. Mun yaba da aikin malam, Allah ya ƙara ci gaba. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Kabir Muhammad yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku mika shawara ta ga iyayen yara musamman mata. Don Allah su daina yin sakaci da ƴaƴan su da Allah ya ba su, saboda ƴan kwanakin nan satar yara kanana ya ƙaru babu gaira babu dalili. Kuma ina kira ga gwamnati da ta maida hankali bisa abin da ya shafi tsaron al'umma. To jama'a ku ci gaba da aiko mana da ra'ayinku da sakonninku. Godiya muke yi. Juma'a mubarak, mu huta lafiya.
Madalla, masararru kafin mu yi sallama da ku ga Sarfil ya dawo da labaru amma a takaice.
A takaice Juma'a an shirya tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine za ta gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai domin bayar da bahasi a binciken yiwuwar tsige shugaban kasa Donald Trump da take magana game da korarta da aka yi daga aikinta. Marie Ivanovich ta ce na damu matuƙa kan yadda gwamnatin Amurka ta zaɓi cire jakada kawai saboda wasu zarge-zarge da ba na gaskiya ba daga wasu mutane da ke da burin cimma wasu buƙatunsu. William Taylor, muƙaddashin jakadan Amurka a Ukraine, da George Kent, babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka wanda shine ke kula da duk wasu ƙudurorin Amurka game da Ukraine, sun bayar da bahasi a ranar Laraba. Dalibi mai shekaru 16 da haihuwa ya je makarantar secondary da yake a kudancin jihar California ta Amurka. Ranar zagayewar haihuwarsa, inda ya dauko karamar bindiga daga jakarsa ya bude wuta kan ƴan ajinsu. Daga ƙarshe ya rage harsashin ƙarshe ya kuma yi amfani da shi wajen kashe kansa. Ya harbi ɗalibai 5 waɗanda baki ɗayansu aka ɗauke su zuwa asibiti, inda wata 'yar shekaru 16 da haihuwa da wani yaro mai shekaru 14 suka mutu. Ɗalibai biyu mata masu shekaru 14 da 15 da kuma wani yaro mai shekaru 14 sun samu rauni amma sun rayu. Haka kuma an ji cewa Amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murƙushe ƙungiyar ISIS sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen wajen. Ɗaya daga cikin matsaloli dama da suke neman mai da hannun agogon baya akan ƙungiyar ƴan ta'adda ta Siriya, wato a Siriya da Iraki.
Tuma sauraro kafin mu yi sallama da ku, muna taya Malam Nasiru Ismail Bataka da amaryarsa Sa'adatu Musa wanda za a yi gobe Asabar da ƙarfe 2:30 na yamma a karauka Limancin Kona a Zaria. Da takaitaccen labarin kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirinmu na ƙarshe a daren yau, inda za mu ji ra'ayoyinku akan duk wani abu da ya shafe ku da kuma ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da tuk hada ta kuma ba da umarni, sai injiniya mu na yau Patrick Deya, ni Aisha Mu'azu nake cewa huta lafiya, amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.